sarki Allahna kaina sakawa tun fariya kai ke mun iko inna fada ta zama kairiya kabun masoya da suka zanto min jariya yau sanadiyar su Umar bai min godiya ni dai burina bai wuce furta alkairiya hafi sallah na zo gare ku ku zo mu tattaka masoya
Yeah.
yamke anguwar alhaji anan nake a garin yamke ina yan yamke na ba muku ba zan so mu rabuwa ba
0806 6 9184